sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49, da 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya da fara'a da numar FM da dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da asbahin ranar Kirsimeti. Da fatan ana kan shirye-shiryen harkokin ibada da kuma shagulgulan Kirsimeti lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace ranar Kirsimeti, yau shirin namu zai raja'a ne akan gaishe-gaishen Kirsimeti. Amma da farko ga kanin labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ta shirya wa duk gurin sallar Kirsimeti da Koriya ta Arewa take barazanan bata a daidai lokacin da tattaunawar nuclear tsakanin su ta citira. Kila dai zan samu kyakkyawar kyautan gilashin fure saboda na nuna adawa ga gwajin makamai masu linzami, inji Trump yana faɗa wa manema labarai. Koriya ta Arewa ta kira ga Amurka ta amince da wasu abubuwa a tattaunawar nuclear, ta kuma yi kashedi a farkon wannan wata cewa za ta sa kafar wando guda da Amurka kuma ta aika mata da kyautar sallar Kirsimeti. Tun a cikin watan Fabrairu ne tattaunawar nuclear ta citara, yayin da Koriya ta Arewa take nema a dage mata takunkumai kafin ta shafa mahuskanta toka ta gwada karfin nuclear ta, matakin da tunin Amurka ta yi fatali da shi. Rundunar tsaron farin kaya a Najeriya ta sake sambu da suki tsohon mai bada shawara akan tsaron ƙasa bayan ya kwashe shekaru hudu yana tsare. Jiya Talata ne dai hukumar tsaron farin kayan ta sake shi bayan wani umarni da ta samu daga gwamnatin tarayya. Anthony General kuma ministan shari'ar gwamnatin tarayya Abubakar Malami ne ya bada umarnin sakin tsohon mai bada shawara akan tsaro da ma wani dan rajin kawo sauyi Omoyele Sorowi. A wata sanarwar da ministan shari'a Malami ya sanya wa hannuna cewa sakin su ya biyo bayan beli ne da kotu ta ba mutanen biyu. Sashen Hausa da muryar Amurka ya tattauna da sambo da soki bayan an sake shi, inda ya bayyana matakan da yake niyyar dauka nan gaba.
To godiya wato ba ta da magana da za ta nuna iyakar godiyar da su ga al'umma wanda suka yi ta addu'a, amma mun gode Allah ne kawai zai saka musu da alheri. Ba abin da za ka ce wato Allah ya saka da alheri kuma Allah ya biya da niyya. Gode kwarai, mun ga fa'ida abin da aka yi da su don an yi tunda an fara kuma an kare lafiya.
To ganin cewar ka kwashe tsawon lokaci kusan shekaru hudu, a yanzu zaka ce kana da lafiya ko ko akwai wani abu da ke damunka?
Alhamdulillah, ba abin da ke damuna cikin ko Allah, ba abin da ke damuna.
To yanzu ka samu iyalinka cikin koshin lafiya kuma?
Kowa cikin lafiya alhamdulillah.
To ranka shi dare yanzu menene kiranka ga ita gwamnatin tarayya ita kuma?
Gwamnati ai ba kiran da za a yi mata, iyaka dai ta san komai da ake, abin da ya faru da mutum duka a rayuwa abin da Allah ya tsara shi ne ake, ba wani abu face wannan abin da Allah ya tsara. Rashin sani ko rashin tawakkali shi ke sa mutum yana wahalar da kansa. Ka ɗaukawa ne ya yi ma kaza ko shi wane ya ɗauka yana da ikon yi ma kaza, ba haka yake ba. Duk abin da Allah ya tsara haka zai yi. An yi kamar yadda ka ce na ɗauki lokacin shekara hudu na gama, yau sun kare na fito. Allah kaɗai ya san abin da ke faɗe gobe, ba wanda yake da iko wannan, ba wanda ya sani. So kawai kowanne abin da za a tafi adalci, kowa yana zuwa, wanda yake zuwa masallaci Juma'a kullum in dai musulmi ne yana zuwa, abin da ake gaya ma kullum liman ya hudu da yana musu magana su yi adalci su riƙe gaskiya, su yi adalci su riƙe gaskiya. To wannan akwai dalilin da ake wannan, a saurare shi, a saurare shi.
To yanzu za ka koma domin ka ainihin gabatar da hujjojinka ga kotu cewar wannan abubuwa da ake tuhumarka ba gaskiya ba ne?
Eh, dama ai ina zuwa kotun, abin da ya hana zuwa wannan akan an ce a sake ni ba a sake ni, wani ce to duk lokacin da gwamnati ta zo ni za mu ci gaba da shari'a. To ni dama a shirye nake.
Akwai raɗi-raɗi da ke nuna cewar zaman kasancewar lokacin da aka yi juyin mulki na shi shugaban ƙasa Buhari shi yasa kai ka kama shi, kuma yanzu shi yasa ake mai da martani kai ma a kanka.
eh to dai wannan ni ban da sanin wannan ni abin da na sani abin da Allah ne ya kaddara shine ya faru ba wani abu
to babu wani takun saka tsakaninka da shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan
ni dai ba na takun saka da kowa ba duna dukkan haka ne inda ina takun saka da kowa
san mu da su kike dan a tattaunawar sa da sashen Hausa da muryar Amurka bayan hukumar tsaron farin kayan Najeriya ta sake shi ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shugaban Amurka Donald Trump ya cecaki 'yan majalisar Democrat akan batun tsige shi a jiya Talata a daidai lokacin da ake ci gaba da kai ruwa rana akan shari'ar tsige shi da majalisar dattawa za ta yi. Basu yi mana adalci ba amma yanzu su suna nema a yi musu adalci a majalisar dattawa inji Trump yayin da yake magana da manema labarai a wurin shakatawar Mar-a-Lago a Florida. Trump ya maida hankali musamman akan kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi akan dakatarwar sai baba ta gani game da aikewa da daftaroli guda biyu zuwa ga majalisar dattawa mai rinjayen Republican domin ta gudanar da shari'a. Ya ce tana kin mutanen da suka zabe ni da majam'iyyar Republican ya kara da cewa Pelosi tana cutar da kasar.
Labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ba tare da bata lokaci ba za mu koma gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti.
Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and afar, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring, the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'umma Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2019 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ce ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Hosiana, 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 Hosiana.
Ni ce lami ya gata. Ina kawo gaisuwan Christmas ga waɗannan dangi da iyali. Ina farawa da Ibrahim Audu bakwai babban ɗa. Ina gaida Mani ɗan binni da iyalinsa. Ina gaida Tashin Heniya gata. Ina gaida Roda Mika gata. Ina gaida Yohana B Garba. Ina gaida iyalin dan Juma duka baki daya. Ina gaida bawa Umaru da ikkilisiyar mararrabar kankara. Ina gaida Abdul Karimu kafinta. Ina gaida Nali di dumbulum da iyalinsa da ikkilisiyar ta ruwan sanyi. Ina gaida Nuhu Nazari da abokan aikinsa. Ina gaida Musa baban Dabora. Ina gaida Ruti Yahaya daga Gani. Ina gaida iyalin Idi da iyalinsa duka. Ina gaida iyalin Musa Bahago. Ina gaida iyalin Musa Adamu. Ina gaida iyalin Kuka Sheka. Wato su Binta Yahaya. Ina gaida su Salamatu da mai gidanta da iyalinsu. Da su Sami baban Salo da iyalinsa. Ina gaida dukkan ƴan uwa da abokan arziki. Allah ya maimaita mana ya sa mu ga nabadin badadayin shi ya yarda mana.
Sunana Reverend Akila Adamu, ina nan Buwe a Maryland, United States of America. Ina gaida Ekwa Executive da kuma staff na Discipleship Unit Ekwa Headquarters at Jos. Ina gaida abokanina su Reverend Chris Daria, Reverend Inua Sajo Ngoma, Reverend Levi Nyamson, Reverend Samson Muria da kuma Reverend Likita Musa wanda yake Ilona. Ina gaida wasu abokanina da muka yi girma tare, Timothy Shaman, Solomon Dunia, Friday Ali. Ina kuma gaida abokanina mutanen kunye kate a Lamingo Jos. Ina kuma gaida mahaifina Jerry Adamu da surukaina. Ina kuma gaida Dr. Garba Jikanshi da secondary school mate nawa, yana malami ne a Tafawa Balewa Bauchi. Wayannan ina gaishe su, ina musu fatan alheri a yi Christmas lafiya. Allah ya barkace mu duka.
Nice Ruth Iliya daga New Jersey. Barka da Christmas ga iyayena Dara Anungo Minti Bambusa, ya'yana Gimbiya da mai gidanta Kerongwe, Linda da mai gidanta Sukuma Kuparandu, Tabita Elizabeth Christie, Gloria Samuel Moses da Mordecai, Yamwenena Sarah Chris Bulus Bature da iyalinta, Toma Minti da iyalinsa, Naomi Olorundare da iyalinta, Emmanuel Minti da iyalinsa, Deborah Marshall da iyalinta, Dauda Minti da iyalinsa, Jesse, Mr. Chijeke Oyewunchi, Dr. Ijoma Ezefe, da Diatsu Zimuzo Ezefe Oyewunchi, da ita mama Benes Oyewunchi. Pastor na Ecclesia na Reverend Jeremiah Bubwada da mataimakinsa Pastor Bandoma. Duka membobin Bishara 2 Ekwa Church Zenta Jos. Matan zumuntan Jos DCC a karkashin shugabanci Regina Dongpan, na muku barka da Christmas. Ina kuma barka da Christmas ga Maryamu Joseph, Rahila Mija, George Bawo, Nuhu Maigari, John Lenge, Victor Dinka, Cecilia Nyam, Emmanuel Akpam, Dominic Ngomacha, Iyalinta, Hadiza Frank Tadi, Sarah Fajok, Amina Fajok, Jacob Gendu, Ruth Ishaya, Joyce Tukumatise, Dan Ladi. Ayibuki lafiya.
Gaisuwa Krismeti daga bakin Briska Garba Umaru da zuwa ga Nehemia da Mika Iliyagata da iyalansu. ina gaishe da Reverend Dr. and Dr. Mrs. Ibrahim Bakari, ina gaida Reverend Stephen Panyamba ba President na Ekwa da iyalansa, ina gaishe da Mama Dalhatu yara da jikoki Dalhatu Abdu, ina gaishe da Reverend and Mrs. Benjamin Kamshuak Ekwa Yutan Hausa, ina gaishe da Reverend and Mrs. Joseph Gunnar, na gaishe da Pastor and Mrs. Francis Phillips, na gaishe da Elder and Mrs. Stephen Ogo Akwanga, na gaishe da dukkan iyalin members na Gospel Church Yutan, na gaishe da dukkan Widows Fellowship na Yutan LCC, na gaishe da Mr. and Mrs. Ilya Obadiah, ina gaishe da Mama Dinatu Umaru, Maman Zainab, ina gaishe da Baba Garba mai gaskiya gidan kwara Iga, ina gaishe da Mr. and Mrs. David Juris, ina gaida Mama Rebecca Turaki, ina gaishe da Mr. and Mrs. Sule Auta, ina gaishe da dukkan iyalin Baba Danjuma Gata ƴaƴansu da jikokinsu, ina gaishe da Mr. and Mrs. Musa Adamu Koli da ƴan uwansa, ina gaishe da Mama Tabita Sanda Isa da iyalanta, ina gaishe da iyalan Baba Daniel Marama Binawa ƴaƴansu da matayensu duka, ina gaishe da Mama Saira Mabira da yaranta da jikokinta, ina gaishe da ƴan uwa daga gidan Idrisu Galadima duka, ina gaishe da Mr. and Mrs. John Umaru, ina gaishe da Reverend and Mrs. Muhammadu Dan Amarya, ina gaishe da dukkan mawakan Jos DCC Choir da fata an yi Christmas lafiya, ina gaishe da Reverend and Mrs. Joshua Aku, ina gaishe da Reverend and Mrs. Ishaya Garba Ayutan, ina gaishe da Mr. and Mrs. Jimmy Ajayi, ina gaishe da Mr. and Mrs. Nuhu Sama'ila Nazari Iga gidan mai kafi, ina gaishe da gidan Dambuni, ina gaishe da Mr. and Mrs. Yakubu Gidado Bazata, ina gaida Dr. and Mrs. Musa Dankyau, ina gaishe da Simon Bala Arin da amaryarsa, ina gaishe da Dr. and Mrs. Tiga Kasim, ina gaishe da Reverend and Mrs. Ibrahim Kasim, ina gaishe da babban yaro na matawallan ruwan sanyi Barista Yakubu Salebawa da iyalansa da ƴan uwansa duka, ina gaishe da members na A Gospel 3 a fata, gaisuwa ga Ishaya Aliyu na kwari da diyata Shamsiya da yaransu duka, ina gaishe da Alisa Mati no matsala da mai gidanta da yaranta, ina gaishe da Zainab da ƴaƴanta ke Maria, ina gaishe da dukan dangi Nadas, ina gaishe da Asabe Sama'ila Lawal da yaranta da jikoki, ina gaishe da Jummai Yusufu Sadiq da iyalanta da jikokinsu, ina gaishe da Saja Garba Bundot da iyalansa da jikokinsa, su Dr. Luka Fito Buba Timothy da dukkan dangi, Ubangiji Allah ya sa a gama bukukunan Kirsimeti lafiya, Allah ya mana jagora.
Sunayenmu Emily Azilkwa da Zarni Pukuma daga Kuvahang Akarmar Hukumar Hong a Jihar Adamawa, muna nan a America a Jihar Maryland, muna mika kesuan Krismati zuwa iyalinmu da abokenan az Arziki a Nigeria, muna gaida Reverend Alfred Pukuma Sibia da iyalenta, Sidida da iyalenta, Shilni da Iyalenta, Suda, Zamari da Ephraim.
Muna gaida Malam Benson Jelani da iyalinsa, Malam Johnson Pongri da iyalinsa, Malam Saidu CBN da iyalinsa, Sani Likita na Gombe 2 Clinic, Antisu Suti da Kukuya da Amina, Malam Elf na Carpet Grass a Hong, Malam Mumuni da sauran abokanan arziki a nan Carpet Grass Hong, Ishaya Kushu da iyalinsa, Albert Wilberforce da iyalinsa, Commander Sam Gatwa da iyalinsa, Justice Nathan Musa da iyalinsa, da duka dai abokanan arziki muna muku gaisuwan Krismeti, ayi Krismeti lafiya.
Barkanmu da warhaka. Sunana Ann Gata na makaranta a Calvin University, Grand Rapids, Michigan. Na kawo gaisuwan Krismeti ga mamana da babana, Mrs. Tasi Gata da Mrs. Nehemiah Gata. Na kuma kawo gaisuwa ga iyali na late Baba Iliya Gata da late Baba James Gitama. Kuma ina kawo gaisuwa ga duka abokaina. Allah ya barkace mu duka ya bi tare da mu.
Ice mai suna Jummai Linda Mama Comfort. Ina miƙa gaisuwan Krismeti zuwa ga Equa Church kafin tafawa Bauchi da DCC na Bauchi gaba daya. Ina gaida Sunday School Department na Bauchi DCC gaba daya. Ina gaida malaman Sunday School na LCC Bayara gaba daya. Ina gaida malaman Sunday School na Equa Good News Church Bauchi da dukkan mutanen Equa Good News Church. Ina gaida Pastor Likita Mantau a Katsina. Ina gaida Mama Biba James da mai gidanta da yaranta da jikokinta a Warji. Ina gaida iyalin Baba Reverend Tambaya Jibrin duka da yara da jikoki. Ina gaida iyalin Baba Shaulu a Warji. Ina gaida Adda Metron Ganya a Bauchi da iyalinta. Ina gaida yaran Sunday School duka na Bauchi DCC. Ina gaida Pastor Equa Church Abubakar Tafawa Balewa Estate da fatan duka an yi Christmas lafiya.
Sunana Sunday Bitrus, Secretary na kasa gabaki daya na zumunta a nan birnin Washington DC a Amerika. Yau ina isa da sakon gaisuwan Krismeti ga Mr. Bitrus Peter Ambashim. Na isa da sakon gaisuwa ga Dr. Ahmed Amese Alaga. Haka kuwa ina isa da sakon gaisuwa ga Jibril Sabo Kiana. Ina ba da sakon gaisuwan Krismeti ga dalibai wanda suka yi karatu a babban college na Kefi, Government College Kefi. Haka kuwa ina isa da sakon gaisuwa ga dalibai wanda suka yi karatu a Jami'ar Ahmadu Bello University Zaria, musamman wanda suka yi karatu International Studies. Haka kuwa ina isa da sakon gaisuwa ga Dr. Simon Agwale da sakon gaisuwa na musamman da Mr. Emmanuel Ibi wanda ke lafiya. haka kuwa ina isar da zakon gaisuwa ga Malam Abubakar Umar wanda ke aiki a MSH, haka kuwa sakon gaisuwa ga Malam Faruk Suleiman na USAID, da sakon gaisuwa ga Malam Nathaniel Gana Audu wanda ke INEC, da kuma sakon gaisuwa ga Malam Liman Audu. Haka kuwa ina isar da sakon gaisuwa ga Dr. Ezekiel Gomez, sakon gaisuwa na Kirsimeti ga Dr. Ibrahim Khalil, sakon gaisuwa na Kirsimeti ga Dr. Moses Arigu, sakon gaisuwa na Kirsimeti ga zuwa gari Dr. Nawani Aboki na Nawita Alafia, sakon gaisuwa kuwa na musamman ga Abike Dabiri, haka kuwa na bada sakon gaisuwa na musamman ga shugaban daga gwamnan jihar Nasarawa Injiniya E.E. Sule da mutanen Nasarawa, da fatan a yi hutun Kirsimeti lafiya da ku da iyalanku.
Barkamu da warhaka, na fata mu yi Kirsimeti lafiya. Na so ne amfani da wannan lokaci na gaida babana a tilikita IBC, na gaida uwata IGOTD IBC, da kannena IBC Ana, Jetro, Andrew, Honorable Simon, Teresa da iyalansu duka. Na kuma gaida kawuna Samaila IBC da iyalansa. Tafata kowa ya yi Kirsimeti lafiya. Na kuma son gaida abokanemu Elder Wazo, Dr. Daniel, Dr. Nuhu, Elder Ishaku Bupwada, Elder Nyabam, Dr. Pokop da iyalansu duka. Na kuma gaida babbar kawata Deborah Danasa da ɗan uwanmu a Equa Headquarters da kuma Equa Plateau Church. Da fata duka mu yi Kirsimeti lafiya. Ubangiji ya bishe mu ya kuma mamaita mana. Ni ce Elizabeth Garba. Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen, sai kuma da karfe 4 da rana agogon Najeriya da Niger, karfe 3 agogon Ghana, ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama, bari in bi sahun sauran mazauna Amurka wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa rana ita yau, idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah ba mu lafiya a kasashenmu, ya kuma rufa mana asiri, ya sa mu gama da duniya lafiya. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga aminai na Ambassador Jimba da iyalansa, Mr. and Mrs. Obadiah Tohamdet da iyalansa, Victoria Magid, Gladys Mama, Professor Grace Esron, Professor Christiana Bess, Anne Samchi, Giljab Abraham, James Manok, Bazeta International, Ladi Big John, Ishaya da Laraba Kure, Mrs. Janet Ajegi, Mrs. Para Malam da iyalansa duka, da kuma dukan ƴan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambato da ɗaya ɗaya ba. Da fatar an yi Kirsimeti lafiya. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da jami'an ɗakin library da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace, and let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air, let anger and fear and hate disappear, let there be love last through the year, and let it be Christmas, Christmas everywhere.
To a gaishe ki masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi domin jin ci gaban shirye-shiryen namu masu ƙayatarwa, ciki har da maimaicin gaishe-gaishen Kirsimeti. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa, da CD da ya hada mana sauti, da injiniyan mu a wannan lokaci, ni Zahra Aminu Fage ke cewa sai kuma da hantsin.
Afrique.